falmata sunan ki yana fitowa daga bakina kamar furcin addu'a mai dauke da annuri da albarka duk lokacin da naji shi zuciyata tana samun sanyi kamar ruwan sama a lokacin zafi ke ce falmata wadda kyawun zuciyar ta yi hasken fuska da daraja a cikin maganar ki akwai nutsuwa a cikin dariyar ki akwai maganin damuwa idanuwa ki kuma sune tauraron da ke kara haskaka zuciyata wannan kalaman duka na Yakub ne kawai furucin ne na Aymar.